أعوذ بالله من الشيطان الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله. يوم الخميس 27 ga watan رمضان شيكارة 1443 هجرية، wanda ya dace da 28 da watan 4 shekara ta 2022 miladiya. Zan mu ci gaba da karatun littafin mai albarka, shine Al-Jami'u Sahih. Muna cikin Kitabu Salah. Babin da zan mu tashi babu na 34 a cikin Kitabu Salah shine babu haƙƙil mukhadib bil hasamin al-masjid. Al-Imam al-Bukhari yake cewa babin da ke bayanin haƙƙil mukhadib kankare majina bil hasa da tsakkuwa min al masjid daga masallaci, ka sa tsakkuwa ka kankare majina dake cikin masallaci. Baban abin da zai bayani kenan. Malamai suka ce wajhul mugayara baina hazihi tarjama wallati qablaha min tariqil galib, abinda bangaren aka samu bangaren sabani tsakanin wannan tarjama baban wannan da babe na 33. Babe na 33 mutum sai ga kamar suna kama, tunda na 33 ya babu haƙƙil busaqi bil yadi min al masjid, baban kankare kazamta da wannan majina daga cikin tohi a cikin masallaci da abun nan da hannu. Kuma nan gurin sai aka ce kankare majina da tsakuwa daga cikin masallaci. To akwai dalilin da yasa Imam al-Bukhari yayi duba yayi kowanne baban mai zaman kanshi ba kama da juna suke ba, ko kuma ba maiman babe bane. Yace zalika anna al-mukhadi galiban yakunu lahu jirmun lazijin fayataji ila fi naz'ihi la mu'alaja, abin da yasa dan saboda ita majina tana bukata, tana da danko, sai wajen hudda ta ana bukatuwar sai an dan sha wahala wajen kankare ta a hudda. Wal busaqi yakunu lahu zalika fa yuma yakunu naz'ahu bi ghairi ala, amma shi kuma miyau idan mutun zai hudda shi bai bukatar wannan abu, koda ba tare da ala ba, ba tare da wani abu ba da zaka yi amfani kana iya hudda shi shi miyau bai da wannan danko. Yace in khalatahu bal gamun fa yaltahiqu bil mukhad, amma in kuma in ya cakuda da majina shi kuma sai a mishi hukuncin majina. Haza yace huwa allazi yazharu al umradihu, Imam Ibn Hajar yace wannan shine abin da muke ganin abin da Imam al-Bukhari yake ni. Akwai bambanci tsakanin majina da miyau, wancan babban miyau ne ake magana, nan kuma zancan majina ake magana. Shi miyau sai an sa majina, sai an sa wani abu ko tsakuwa, tsakuwa sai a sa kankare ta, dan saboda ita tana da ko wani abu dai wani daban wanda zaka sa ka hudda shi. Shi kuma miyau da hannu ma ana iya hudda shi dan saboda bai da danko da zai kama jikin mutum. Wa qala ibn Abbas, Abdullah ibn Abbas yake cewa in wadaita ala qadari radabi, idan ka taka wata kazamta danya fa gasilhu ka wanke ta, wa in kana yabisa, in kuma busas sace fala a ba zai ka wanke ba. Yanayi idan busas sace ka taka ba sai ka wanke ba, akasin danya, idan danya ce dole mutum sai ya abun nan inta sai ya wanke. Wannan ta'aliqin Ibn Abi Shayba ya wasala shi da sanadi kyakkyawa sahihi ne a jikin shi. Yake cewa a ƙarshen shi wa in kana nasiyan lam yadurruhu, idan ammatin ya manta ne ba zai cutar da shi ba. Mutabaka shi kuma da tarjuma shine nuni akan cewa illa mafi girma shine girmama al-qibla kawai, ba mujarradin cutuwa ba da kazamtar wannan. In ba wannan ba kazamtar majina ba najasa bace, miyau ma ba najasa bane, babu wata cutarwa da in an bar shi a masallaci. To amma dan saboda girma masallacin da girma al-qibla akai umarni da hudda su. Fa innahu wa in kana illatan fihi adan lakin ihtiramul qibla fihi akat, girma ma'al idan da yana da wata illa shi kasancewar shi ma akwai dan abun kyamar shi da mutun zai rika yi. To amma kuma abinda dai ake mai karhin shine kawai girma ma'al qibla. Fali haza lam yufarriq fihi bayna radbin wa yabis, yasa ba bambance ba tsakanin bushashshe da danye, ma'ana abin da ke za a hudda cikin masallaci majina ce, ita ba zancen he busassa ko danya ka hudda ta za a yi. Bi khilaf ma illatu naha fihi mujarrad al-istighzal fala yadur wadu al-yabis minhu, da sabanin wanda ya kasance shi kawai illar da ta sa aka hana shi dan saboda kazamtar shi ne da tsantsanin shi da ake shi. To shi wannan kuma dole in aka abun nan bushewa, in ya bushe an taka shi bai da matsala. Hadisi da ke gaba, haddathana Musa bin Isma'il, akhbarana Ibrahim bin Sa'ad, akhbarana bin Shihab an Humayd bin Abdurrahman anna Abu Hurairah wa Abu Sa'id, cewa Abu Hurairah da Abu Sa'id al-Khudri haddathahu sun bashi labari, anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam cewa annabi mai tsira da amincin Allah ra'anu khamatan fi jidaril masjid ya ga kazamta a cikin majina tohi a cikin katangan masallaci da annukhama da annukha'a duka ɗaya ne tohi kawai fatanawala hasatan fa hakka sai annabi ya doki tsakuwa he kankare wannan kazamta fa kala sai yake cewa idza tanakhama ahadukum idan ɗayan ku yayi tohi fala tanakhamanna qibala wajhihi kada yi tohi a gaban huskashi wala an yaminihi kada yi a damar shi wale basu kanya sarhi yayi tohi a hagumkin shi au ta hata kadami hilisra ko kuma kalkashin diddigen shi na hagum cikin wannan guraren dan illa ta gabata cewa Allah madaukin sarki qibala wajhihi yana gaban shi wannan hadisin munura da kyau bukhari a wannan unguwar duk shine zai ta maimaitawa amma da hanya daban-daban anan ne abinda ake ta fada ake cewa al-imam al-bukhari bai maimaita hadisi daya da sanadi daya kuma da wannan komi daya dai babu maimai in ka ga wani ma yana mishi da awar cewa yana maimaita hadisi to laysa bin ahli sana'a bai daga cikin malaman hadisi dan saboda hanya ta sauya ba anan daukan shi a matsayin hadisi ba daya bane munuranan duka babubuka nan duk kusan ma karatun na yau duka mai yiwa duk hadisan shi ɗaya ne za a yi ta kulla babi ana cira abin da ake so a ciki amma ba hanya ɗaya ba babi na 35 babul la yabsuqu an yaminihi fi salah baban da ke bayanin mutum ba zai yi tohi ba a dama shi cikin sallah hadisi na gaba haddasana yahya ibn bukair haddasana laysa an uqail an ibn shihab an humayd ibn abdurrahman anna aba hurayra wa aba sa'id akhbarahu abu humayd sun bashi labari anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam maduba an zuccan na baya hadisin baya abu hurayra wannan ma an ce abu hurayra da aba sa'id al-khudri nan ma an ce abu hurayra da aba sa'id al-khudri kenan sahabbai bi ne kuma su kin ne suka iya kara musu hadisin daga wajen su to amma mutun ya nura hanyar da ta kawo zawa abu sa'id da abu hurayra kin ce ba ɗaya ba nan dan haka ba meme bane ba yace ra'anu khamatan fi kha'id al-masjid annabi ya ga tohi a cikin katangar masallaci fatanawala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hasatan fa hatta hasai annabi ya dauki wata tsakuwa fa hatta hasai kankare kaga annan na baya babu zancan fa hatta ha wa kanu yanhituna min al-jibal buta annahad shine heqowa kankare sai yake cewa idza tanakhama ahadukum idan ɗayan ku yayi tohi fala ya tanakhama kada yi tohi qibala wajhihi wala an yaminihi ta wajen da huskar shi ko kuma ta damar shi wali ya basu kanya sarhi yayi tohi ta hagumkin shi au ta hata kadami hilisra ko kuma ta kasan diddigen shi na hagum hadisin dake tare da shi haddasana habs ibn umar qala haddasana shu'ba qala akhbarani qatada qala sami'tu anasan qala annabi sallallahu alaihi wasallam la yatfilanna ahadukum kada ɗayan ku yayi tohi bayna yadayhi a gaban shi wala an yaminihi ko kuma ta dama shi walakin an yasarihi sai dai yayi a hagumkin shi ta hatar jalehi kalkashin kafahuwan shi kenan duka dai nan gurin baban abin da yake bukata shine cewa ba a tohi a dama a gaba kuma zai kara maimaito shi amma kuma da wani abin da yake nema a ciki yace ibnu hajar yake cewa al-imam al-bukhari ya dauka cewa kaunun nukhama da al-busaq duk abu ɗaya ne dan saboda annabi sallallahu alaihi wasallam da ya gansu yana cewa la yabzukanna kada ɗayan ku yi tohi da al-busaq da al-buzaq da an-nukha'a da an-nukhama da al-fatal duka abubuwa ɗaya ne shine tohi kawai fadalla ala tasawihi ma ibnu hajar yace ai aka yi nuni akan cewa dukkan su abu ɗaya ne babu na 36 babul yabsuq an yasarihi aw ta ta qadami hil yusra baban dake bayanin cewa mutun yayi tohin shi a hagum ko kuma yayi shi a wannan abun ga ta karkashin diddigin shi na hagum nan gurin wani zai ce to ya ne aka yi me yasa saboda guje ma a hada abun guri ɗaya mana a ce babul la yabsuqu an yaminihi wali yabsuqu an yasarihi aw ta ta qadamihi da na baya da wannan a game su guri ɗaya a hada duka za a iya yin haka nan amma inda a ce fiqhu kadai yake son karantar da mu bayan fiqhu yana son asina al-hadisiyya ta bayyana hadisin ya nuna maka hanyoyin da suka zo da shi kai tsaye littafin hadisi ne kai tsaye kuma littafin hukunce yake baka kenan ba zai takaita ba inda fiqhu kadai yake kula da ita sai ga mai su guri ɗaya su bada abu ɗaya kuma bukata ta biya hadisin ɗaya da za a kawo ya biya dukkan bukata a ciki to amma abin da yake bukata littafi ne na hadisi na harko littafi ne kuma na fiqhu hadisi na 413 haddasana adam qala haddasana shu'ba qala haddasana qatada qala sami'tu anas ibn malik yace naji Anas dan Malik kala yana cewa kala annabi sallallahu alaihi wasallam annabi mai sirra da amincin Allah yana cewa innal mu'mina idza kana fi salalah lalle mu'mini idan ya kasance cikin sallah fa innahu yunaji rabbahu shi yana ganawa ne da ubangijin shi kenan kun gane har da kari a ciki can wancan da suka wuce babu wannan kenan mutum ba zai yi da'awa cewa maimai bane yace fala yabzu kanna bayna yadayhi kada yi tohi a damar shi a gaban shi wala an yaminihi ko kuma ta damar shi walakin an yasarihi aw ta ta kadamihi sai dai yi tohi a hagumkin shi ta wannan kin shi ta karkashin diddigen shi ta hagumkin kuma janibin diddigen shi hadisi na 414 haddathana ali qala haddathana sufyan ali ibn abdullah shine wannan ali ibn al-madini kenan az-zuhri an humayr ibn abdurrahman an abi sa'id anna an-nabi sallallahu alaihi wasallam cewa manzon allah sallallahu alaihi wasallam absara nuqamatan fi qiblatil masjid ya ga tohi a cikin alkibral masallaci fa hakka habi hasatin sai kankare ta da tsakuwa summa na ha sannan sai annabi alaihi salatu wassalam yayi hani an yabzu kan rajulun mutun yayi tohi bayna yadayhi a gaban shi aw an yaminihi ko ta dama shi walakin an yasarihi sai dai yayi a hagumkin shi aw ta hata kadami hilusra ko kuma karkashin diddigen shi na hagum wa zuhuri wa an zuhuri daga zuhuri yake ta sami a humaid yaji humaidan an abi sa'id daga abi sa'id na hawa hukatan kwacin shi kenan kun ganan da yake shi karan kan shi ne bai tsaya sai ya maimaito sai ya ce na hawa hukatan kwacin abin da ya wuce dan ya zo dibkal asar da shi da wannan duka tahiyar su dai babu sauyi ko daya ta sanadi ko ta abin nan shi yasa ba zai maimaita shi ba wannan mahallu shahiri kin shi kyarare yake ya huto hili sai dai akwai hadisin da ya zo wanda al-Imam al-Bukhari bai kawo karin ba cewa fa inna an yaminihi malakan a cikin damar shi akwai mala'ika shine sa gaban shi Allah madaukin sarki kuma nan hagumkin shi damar shi akwai mala'ika kada yayi tohi akwai mala'ika wannan mala'ikan wani mala'ika ne wanda yake damar shi mai rubuta katibul hasanat ko to idan katibul hasanat yana da ishkali hadisin idan saboda wancan ma ya inganta cewa fa inna an yaminihi malak a damar shi akwai hagumkin cikin ashabu sunan sun huddo shi sahihi idan ya kasance dan saboda cewa hagumka kai tohi a cikin sallah akwai mala'ika kuma me yasa aka ce a damar kai shi damar babu mala'ikan ko dan shi yana katibul sayyi'at sai ai mishi tohi kenan malamai suka ce akwai magana anan gurin akwai ishkali wanda malamai suna sa cikin mushkilul hadis a cikin bahasi na ma nayi tanawulin shi ibn jawzi ya kawo shi a cikin kashful mushkil min hadisi sahihani hadisan bukhari da muslim masu mushkiloli a takaice dai ra'ayin da yake kyau shine cewa wannan mala'ikan ba wannan katibul hasanat shi a lokacin yana zamana yana rubutawa shi kuma katibu sayyiat in ka shiga cikin sallah ya shi ma ya koma hura dan babu zancen cewa cikin sallah zaka yi wani aikin sabo da zai rubuta kenan kana cikin sallah ita ce ummul hasanat shi ya koma hura yana zaman shi haka gama rada kuma ya bika to a lokacin in kai tohin fa inna an yasar hilqariyin a hagumkin shi abokinka ne wanda yake na shedan shedan kin da aka gama mu kowane dan adam shine zaka ma tohin shi yasa aka ba a hana ba cewa hagum kai yin saboda lokacin babu mala'ika amso shi wajen guda biyar malamai suka bada akan wannan akwai amsa ita ma wadda tahita take bima wannan wajen kyau cewa mala'ikan da ake fadi ba mala'ika bane katibul hasanat a da muku katibul sayyi'at mala'iku ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallam duk lokacin da mutun zai zo sallah mala'iku suna zawwa wanda a wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce taqabuna fikum mala'ikatun bil-lail wa mala'ikatun bin-nahar mala'iku suna tazabkowa wajen ku suna wangakin aiki suna musanyar aiki sahe da yamma kuma cikin lokacin sallah akwai mala'iku dai a takaice na musamman da ake aikowa wajen bawa lokacin da yake sallah to su ne ake su kuma dukkan su a dama suke su ne ake nihin cewa kakkai musu tohi amma shi wancan mai rubuta mummuna da kyakkyawa ko da yaushe suna tare da kai busa rabuwa da kai illa iyaka an ka zo sallah suna wani gurin da wannan tohin in kai ba zai taba su ba kamar su ba zasu rabu da bawa ba kamar yadda ai annabi alayhi salatu wasalam ya ce mala'ika ba zai shiga ba dakin da adda kai hoto ko kuma da gumki a ciki to banda mala'ikun na rahama banda sauran mala'ikun mai rubuta mummuna da kyakkyawa ba ruwan shi ba hoto ba ko cikin coci ka shiga yana tare da kai dan saboda shi da mala'ikan mutuwa dukkan su ba ka ce to barka kawo hoto ko gumki ka aje a dakin ka dan saboda san mala'ikan mutuwa ya shigo ko katibu sayyi'at kai ya shigo su ba ruwan su da wannan komai ka sa suna tare da kai babi na gaba babi na 37 babun kafaratul busaqi bil busaqi fil masjid da busaqi da busaq duka daya ne baban da ke bayanin kafarar yin tohi a cikin masallaci an hana a can mutun yayi to kuma in yayi menene kafarar shi kadi iyad yake ce ma inna kumi khali abinda yasa yake zamana zunubi ne izalami rafanahu idan mutun bai binne shi ba amma idan mutun yayi shi ya binne shi kuma kamar yadda muke bayani can ba idan masallacin ya kasance kasa ne babu tabarma babu tafi yace fala wannan babu laifi amma Nawawi yayi raddin wannan magana yace ya saba ma sarihin hadisi ba zan yarda da wannan ba hadisi na 415 حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال سمعت أنس بن مالك ناجي أنس بن مالك ينا تشيوا البزاق في المسجد توهي أتكي مسلاتي خديئة زنبي وكفارتها كفارة شكوما دفنها شيني بنيشي سكا تكي مسلاتي باشرت أن تابي كسن تكي مسلاتي ني كوي قولن دا أكي إنسالة كوما إناني كودا با مسلاتي وني كما متانو توهي ونن زنبي ني كما كما يد قاضي إياد ya hudu wannan magana cewa sai in mutun yayi bai binne bane ya zama na zunubi yace hasulun niza annahuna umumaini ta'arada a cikin nan gurin an samu umumi guda biyu wanda suka ci karo da juna shine cewa albuzaqu fi masjid khadi'a da fadda shi cewa waliya busuk an yasarihi aw tahta qadamihi to ya akai can harko an ce kai tohi a hagun inka a damaka kuma nan an ce tohi a cikin masallaci zunubi ne har ma kafara ake ambata Nawawi sai ya sanya na farkon amni sai ya zama na biyun khususi ne kenan an yi hani ala wajhil umum amma kuma a hagun inka gashin diddigen ka wannan rangome ne an ba da rangome shine mazhabin al-Imam Nawawi da hayyi ma qadi Iyad Raddi yace jama'a da dama sun yi muwafaqa da qadi Iyad a cikin kamar da Maki ibn Ibrahim ya kamar Ibn Maki ya ka cikin littafin shi at-Tanqib al-Qurtubi da ma wasun su abin da yake shaida akan manhasu shine hadisin da Ahmad ya huddo da kyakkyawan sanadi zuwa ga Sa'ad ibn Abi Waqqas marfu'in hadisi yake cewa man tana khama fil masjidi fali jibni khamatahu duk wanda yayi tauhi cikin masallaci to ya badda tauhin shi an tusiba jilda mu'min dan gudun kai taba tuha wani fatan mummuni ko tuha shi ke cutar da shi abin da ya huddo makasudin kyara shine hadisin kuma da Dabarani da Ahmad ya suka huddo da sanadi Hasan yake cewa man tana kha'a fil masjidi falam yarfanu fa sayya wanda yayi tauhi cikin masallaci bai binne shi ba zunubi ne kenan kaga wannan yayi nuna akan cewa sai in bai binne shi ba abinda qadi Iyad ya fada wa inda fanahu fa hasanu idan kuma ya binne shi abu ne mai kyau kenan yace bai sanya shi ba zunubi ne sai in mutum bai binne shi ba saboda hadisan sun ci karo da juna can an hana ka kuma nan an ce can an baka damar kai kuma nan an ce zunubi ne irin shi hadisin da al-Imam Muslim ya hudo daga Abizar yake cewa wajadtu masawi amal ummati an nukhama takunu fil masjid la tudfan wannan gashi a Muslim ya hudo kirara cewa mafi kananta Annabi alayhi salatu wassalam wataran ya ba hadisi sahabban shi bayani cewa uridat alayya amal ummati an bujuro mana da ayyukan al-ummata hatta da kyakkyawa da mummuna na gane yace mafi karanci har tohi ma da mutun zai a cikin masallaci na gani yace shine mafi karanta wanda mutum bai binne ba kenan anan mahallu shahir sai Annabi yace wanda bai binne ba kenan in ya binne ba lahi bane Qurtubi yake cewa falam yasbutul hukmu sayyi'a ba tabbatar mushi da cewa hukuncin sayyi'a bane dan mujarradin yin shi a cikin masallacin sai da mutunan ya bari bai binne ba nan ne aka ce yayi zunubi Sa'id ibn Mansur ya hudo shi ma daga Abi Ubaida ibn al-Jarrah yake cewa man tan annahu tanakhama fil masjid laylata yayi tohi wani dare cikin masallaci fa nasi an yi dafan ha sai man ta bai binne ba hatta raja ila manzilihi sai da ya koma zuwa gidan shi fa akhadha sha'ilatan min nar thumma akhadha sai ya dauko wuta yana tunawa da gaugawa ya dauko wuta hutula ya taho cikin dare zuwa cikin masallacin ne haska he da ya binne ta sannan yace alhamdulillahi allazi lam yakutaba alayya khadi'atun al-layla godiya ta tabbata ga Allah da ya saba a rubuta mana khadi'a a cikin wannan daren kenan kaga ya nuna cewa binne wanda yayi ya san cewa ya huta daga cikin khadi'a wa illatul rahayi turshidu ilai illat hanin tana nuni zuwa ga wannan magana da aka tahi wa hiye shine cutar da mummuni abinda ke nuni akan cewa umumin wannan khususi ne a cikin tuha ko da a cikin masallaci ne ba da sabani ba hadisin da aka hudo daga Abdullah ibn Shakhir yake cewa annahu sallama annabi cewa yayi sallah tare da annabi sallallahu alaihi wasallam fa basakata hatta qadami hil usra yayi tohi a kashin diddigen shi na hagum summa dalakahu bi na alihi sannan sai ya wanga kin shi goge shi da abun gakin shi na hagum kafar shi ta takalmin shi na hagum hadisi ne da sanadi mai kyau asalin shi yana cikin sahihi muslim zahirin magana dai a cewa a cikin masallaci abinda mutun zai yi shine ya binne shi wasu sai suka shiga tsakatsaki a cikin mas'ala suka dauke shi akan cewa halacci ne idan mutun ya kasance yana da uzuri bai yi wa ya huta yana da uzuri bai yi wa ya huta yayi tohi a masallaci kuma ya binne shi shi aka ba uzuri Ibn Hajar yace wannan tafsili ne mai kyau tafsili ne wanda yake mai kyau malamai sun yaba da shi wallahu a'lam Al Imam Ibn Hajar Allah mushi rahama kuma yadda malamai suke cewa la hijrata ba'da al fatih haka ne dukkan wata mas'ala dukkan wanda mushkila a cikin hadisi in yazo kan ya wuce sai ya bata haƙinta malamai suka ce tun Bukhari ya wallafa littafin shi dainun ne ala ummati Muhammad hatta ja Ibn Hajar fa addahu ilai bashi ne azama al'umma annabi Muhammad sai da Ibn Hajar yazo ya biya wannan bashin shine sharhin shi Fathul Bari shi yasa Sheikh Muhammad Adam al-Ethiopian babban malamin Ethiopia da ya rasu bai wuce shekara 2 ba ko 3 ne wanda yake da Zakhiratul Uqba sharhin Sunan Nisa'i wajen mujallad 42 yana da sharhin Sahih Bukhari Sahih Muslim shi ma wajen mujallad 50 shi kanshi yake cewa duk da wannan ilimin da Allah ya bashi amma yake cewa Allah mushi rahama laula fatahul bari summa fatahul bari lama qadaitu awdari dan ba budin fatahul bari na harko budi na ubangiji dan ba budi na ubangiji ba sannan da littafin fatahul bari da ban zama abin da na zama ba a cikin ilimin hadisi yake ne saja ne wanda yake mai kyau laula fatahul bari summa fatahul bari fatahul bari na harko budin ubangiji ma'ana shi kawai yake nihi nabi kuma fatahul bari littafin lama qadaitu awdari babu na 38 babu dafin nukhama fil masjidi baban dake bayanin binne tohi a cikin masallaci can baya an yi ta bayanin binne shi da kazakin shi amma ba baban shi bane ba nan kuma baban shi ne ake magana yana nihin cewa halaccin yin hakan kin hadisin da ya kawo yake nuni game da haka hadisi na gaba na 416 haddasana Ishaq ibn Nasr haddasana Abdurrazzaq an Ma'mar an Hammam Sami'a Abu Huraira yaji Abu Huraira anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala annabi misira da amincin Allah yana cewa idza qama ahadukum ila salati idan ɗayanku ya tashi zuwa ga sallah fala yabsu amama hu kada yi tohi a gaban shi fa innahu yunaji Allah yana gana ne da Allah ma dama fi musallahu matakar yana cikin sallar shi wala an yaminihi kada yi a wannan kinshi a hagum kinshi fa inna an yaminihi malakan a hagum ki a dama shi nike so dama shi a dama shi akwai mala'ika kiran kun gani gashi hadisin ma al-Imam al-Bukhari ya kawo shi cewa da mashi akwai mala'ika wali ya basu kan ya sarihi yayi tohin shi a hagumkin shi auta ta kadami hil yusra ko auta ta kadami ko kuma kalkashin diga gidan shi fa yadfunu ha sai ya binne shi anan da yake cewa matukar mutun yana cikin sallar shi yana nihin cewa bawa duk lokacin da yake cikin sallah to yana cikin ganawa ne da ubangijin shi sai magana kuma cewa an yaminihi malak wannan mun gabatar da bayani akan shi Nawawi yake cewa faidfunha Nawawi yake cewa cikin Riyadus Salihin al-murad bi dafinha ma idza kana al-masjid turabiyan aw ramliya abinda ake nihi da binnewa idan ya kasance abun gakin masallacin kasa ce ko kuma rere ne fa amma idza kana mulabbatan amma idan ya kasance karo ne masalan ga misali fadalaka ha alaihi bi shay'in sai abun gakin shi sai binne shi da wani abu yace fa laysa zalika bidafin wannan babun ne ya wuce bar ziyaratu fi taqzir ya kara kazamtan ne idan ya kasance karo ne kai tohi kuma kan binne shi ka tattaka ka kara bata gurin ne dan bayyana zai gurin ya rika ganuwa ina wannan ana magana ne cewa kamar yadda muke faɗa masallacin da ya kasance kasa ce ko kuma rere ne qultu ibn hajar yake cewa lakin izalami kullaha asrul batata falamani amma idan ba zai bar wani gurbi ba ko ma menene babu abin da zai hana tunda shari'a ta bashi dama akan shi ne za a dauki hadisin abdullahi ibn shaykh da yake cewa summa dalaka hubi na alihi sannan annabi sai ya goge shi da takalmin shi haka nan hadisin tariq cikin abu sunan abi daud wa bazaqata ta rijlihi wa dalaka yayi tohi a kalkashin kafar shi sannan kuma ya goge shi wannan duka yake nunin cewa idan gurin ya kasance zaka goge tohinka ba tare da matsala ba zai bar wani asar ba a gurin babu lahi da sabanin in ya kasance kamar tafi mai kyau tsadadde an kawo an sa masallaci baka yi tohi ba a ciki sai ka fito da tohinka waje. Babi na 39 babun zabadar hulbusaqo fali akhuz bi darfi saubihi, baban dake bayanin idan tohi yayi gauga ya rigayo shi to ya rike wangakin gehen tohashi, ana rike gehen tohashi yayi shi. Hadisin da ya kawo na 417 haddasana Malik bin Isma'il قال حدثنا زهير حدثنا حميد عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم راى نخامه ان النبي صلى الله عليه وسلم ياغى توهي في القبلة ا cikin alqibla fahaka habi yadihi sai kankare ta da hannun shi wa ru'ya minhu karahiyatun sai aka ga qi a huska annabi alaihi salatu wasalam aw ru'ya karahiyatu li zalika ko kuma aka ga qin wannan abun da yake wa shiddatihi alaihi da tsanani da yake akan wannan wa qala sai yake cewa inna ahadakum lalle ɗayan ku idza qama fi salatihi idan ya tashi cikin sallar shi fa innahu yunaji rabbahu yana ganawa ne da ubangijin shi aw rabbahu bainahu wa bainal qibla ko kuma ubangijin shi yana tsakanin shi da alqibla fala yabzuqanna fi qiblatihi kada yayi tohi a cikin alqibla shi walakin an yasari yauta ta qadamihi sai dai yayi adhagumin shi ko kuma alqalashin diddigin shi summa akhadha darfa ridaihi sannan sai ya doki gehen mayahin shi fa bazaka fihi yayi tohin a cikin shi warar da badahu ala ba'd ya mai da bangaren shi ga bangare sai ya ce qala sai ya ce aw ya fa'alu hakaza ko kuma mutunan ya aikata haka kenan gwadawa ne annabi alaihi salatu wasalam yayi ta yadda za a gane abun. Ibn Hajar yake cewa wastashkala akharuna at-taqyid fi tarjuma bil mubadara, wasu malamai sun kawo iskali cewa Bukhari nan da yake cewa izabadara hulbuzaq idan abun nan tohi ya zo mishi kai tsaye haka ba sani ba sabo yi tohi ya zo da gauga, to da ya hudu cewa kayyade shi da cewa tohi ya zo mishi da gauga, wasu malamai sun ce akwai iskali dan a hadisin babu nuni akan cewa tohin da gauga ne zo ba niya aka huddo shi, duk da cewa a cikin hadisin da ya koro babu wannan magana, kamar yana nuni ne al-Imam al-Bukhari zuwa ga wata hanyar hadisin da Muslim ya huddo daga Jabir cewa waliya busuk an yasarihi tahta rijlihi al-yusra, yace fa in ajlat bihi badiratun falyaqul bi saubihi hakaza, idan tohin ya zo mishi da gaugawa kenan magana cewa ya zo da gaugawa gashi can a sahihi Muslim sai dai bai cika sharadin shi ba summa dawaba adhu ala ba'd. Ibn Abi Shayba da Abu Dawud ta hadisin Abi Sa'id al-Khudri sun fassara wannan ce bi an yattafula fi saubihi summa yuruddu ba'dahu ala ba'd, shine mutun yayi tohi a cikin tuhashi sai ya kankare tsakanin shi goga tsakanin shi da tsakani, hadisan duka guda biyu sahihai ne sai dai basu cika sharadin al-Imam al-Bukhari ban Ibn Hajar, sai yayi nuni zuwa ga hamulul ahadith allati la tafsila fiha ala ma fasala fihima, hadisan da basu kawo tafsilin abun ba jumlatan suka kawo shi sai nuni ga can akwai hadisan da suka zo abin a tafsilance sai mutun ya neme su ga can a sahihi Muslim da sauran ashabu sunan sun kawo shi. A cikin hadisin wannan da aka ambata akwai fa'idodi da dama banda wanda suka gabata, akwai annadabu ila izalati ma yastaqziru, an so mutun ya gusar da abin da ake jin tsantsanin shi ko kuma ake ba a san shi a cikin masallaci, ya gabata a cewa liman ya rika bibiyar masallaci da tsabtace shi da kyautata shi da girman masallaci, cewa masallata an yi busuka ho fi salati yana da damar yayi tohi a cikin sallah kuma sallar shi bata baci ba, cewa tohi da yin wannan cikin sa cikin sallah annan nafaka wa tananu fi salati jaizani, halaka ne dukkan su a cikin sallah, li annan nukhama labudda an yaqa minha shay da saboda tohi babu makawa sai an samu wannan ya huto sai an samu wannan tohi ya huto daga cikin lokacin mutun zai hudda, wa man nafaka fi salati menene ne ce fasadat ne fadar salatu ko to shine Ibn Hajar yake raddi ga wannan ra'ayin dan saboda ga annabi ya bada izini hadisi ba dai ba biyo cewa mutun yayi tohi a cikin wannan to kenan ba a zo ba a ce in mutun yayi kuma sallah ta baci, wa mahalluhu malam izalami fi, amma Ibn Hajar yace gurin da ake magana in bai yi muni ba ko me shi bai yi nihin wargi ba bai kai matsayin da za a kira shi a zance ba, idan yayi tohin da doguwan abu ne yayi, malamai suka ce mafi karancin shi shine harafi ɗaya ko harafi biyu tare da madda, musannaf yayi dalili akan halaccin yin tohi cikin sallah kamar da zai zo cikin kitabus sala a nan gaba zai kawo babu mai zaman kanshi, jumhurin malamai sun tahi akan cewa halaka ne yin tohi amma da sharadin da aka ambata. Abu Hanifa yake cewa in kana nafku yasma'u fa huwa bi manzilatil kalam yaqda'u as-salah, tohin idan ya kasance dai tuf ana ji duk jama'a suka ji an jiba shi ya jiba to wannan dole ya kare sallah sai ya sake ta yayin kariya mishi sallah sabanin kawai wanda zubo shi haka zai ba tare da sautin komai ba yayi hadisi da hadisin yayi hujja da hadisin da Nisa'i ya hudo da hadisin Ummu Salma da asar na Ibn Abbas wanda Ibn Abi Shayba ya hudo cewa annal busaq zahirun cewa kuma a cikin nan ko mun fahimci cewa tohi ashe abu ne mai tsarki ba kazamta bane haka nan majina ita ma sabanin da wanda suke cewa haram ce najasa ce kuma ana dauka cewa at-tahsinu wat-taqbihu inna ma huwa min ash-shar cewa kaza mai kyau ne kaza mara kyau ne daga shari'a ne yanzu mu a tunanin kokwalwan mu gani zan mika dauko kai tohi a jikin riga ka ai abu ne kazamta ce to amma shari'a ta baka dama ita kuma a wajenta ba kazamta bane takalmi da sai ka dauka cewa mutun yayi sallah da shi a tunanin ka sai ka ce kazamta ne bai kamata ba amma kuma shari'a ta ba da dama kenan at-tahsinu wat-taqbi laysa illa min qibali ash-shar yace gashi nan bangaren dama an fifita shi akan bangaren hagu kuma annal yadu mufaddala ala al-qadam hannu an gabatar da shi akan diddige a cikin shi akwai zaburaswa akan cewa mutun yayi wata ayyukan alkhairi ko da mai ita ya kasance maliyan ne mai dukiya ne wajen aikin alkhairi duk zaka ce ba ni da makarancin qur'ani gani ina karatu gani kwana sallah ina salloli ina azumin muka dan wannan dauke kazamta daga kan hanya mi zan yi da shi ladana ma wancan ma ya ishe ni to wannan ba zaka yi haka nan ba ga annabi sallallahu alaihi wasallam gaugawa shi da kan shi ne ai shugaban masu hasanat din amma kazamta wannan shi ya zabura je kankare ta yahuda kuma ya hudu ladan da ake samu kuma kwadayin ladan ya kai shi kuma annabi alayhi salatu wassalam yake nuna mana yana girmama aikin lada ko mun karanta shi annabi alayhi salatu wassalam bai wasa da shi babu na 40 babu izzatul imamin nas fi itmami salati wa zikr al-qibla baban dake bayanin cewa liman ya rika ma mutane wa'azi wajen cika sallah wa zikr al-qibla kuma da ambatan al-qibla wannan haki ne na liman ya rika ma wannan a ciki hadisi na 418 haddathana abdullah ibn yusuf qala akhbarana malik an abi zinad an al-a'raj an abi huraira anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala annabi mai tsira da amincin Allah yake cewa hal tarawna qiblati ha huna shin kuna ga wannan alqibla tawa anan kuna gade cewa gabana nan ne annabi zai musu nuni yace fa wallahi ma yakhafa alayya khushu'ukum ina rantsuwa da Allah tsoran Allah kuma bai boyuwa gare ni wala ruku'ukum haka ruku'unku ma mun da suke bayan annabi alayhi salatu wasalam hatta da mai sallahi cikin khushu'i da nutsuwa Allah ya sanar da shi yace har ta ruku'un da kuke wane ya cika ruku'u wane ya abun nan yayi ruku'un kotan kurjiya duka annabi alayhi salatu wassalam yana gani dan yana gaggaban shi kamar yadda yake gabayin shi yace inni arakum min wara'i zahari ni ina ganin ku ta bayan bayana wannan kuma khususiyya ce da daraja ta annabi alayhi salatu wassalam hadisi na 419 wanda tare suke haddathana yahya ibn salih haddathana fulayh ibn sulaiman an hilal ibn ali an anas ibn malik yake cewa sallallahu alannabi sallallahu alaihi wasallam annabi alayhi salatu wassalam ya mana sallah summa raqiya al-minbar sannan ya hawa minbari fa qala fi salati a cikin sallah yake cewa fi ruku'i da ruku'i inni la araakum min wara'i kama araakum ina ganin ku ta bayana kamar yadda nake ganin ku a gabana kenan wannan izzatul imamun nas gashi annabi wa'azi ne yake mu cewa ku tsaya ku cika sallah ku ganin ku ma ina ganin ku malamai sun yi sabani a cikin ma'anar da yake cewa al-murad bil ilm bi an yuha ilayhi kayfiyatu fi'lihim wa an yalihim cewa Allah ne yake mishi wahayin cewa ga yadda suke aikata sallolin su wanda suke bayan shi duk da wannan akwai nazari a cikin magana li anna al-imal ma kana murada lam yuqalluhu bi qawlihi min wara'i zahari da a ce wahayi ake mishi ba fa'ida yace cewa ina ganin ku ta bayan bayana wasu kace abinda yake nihi yana ganin daga damar shi daga hagumkin shi ga wanda yake zawwa mutun yana waiwaye a cikin sallah mutun yazo yana waiwaye ko yana wasu abubuwa da su kamata cikin sallah ba annabi alayhi salatu wassalam yana ganin shi takaice dai kamar da qadi iyad Allah mashi rahama a cikin littafin shi wannan baban na cewa inni araku min wara'i zahari ya mashi babe guda ya tattauna mas'alar ashifa bi ta'rifi huquqil mustafa wanda littafin a wajen haƙin annabi alayhi salatu wassalam ba ai littafi kamar shi ba yana da wahalar karatu kamar mukama ne amma kuma yana kumshe da sanin girman ma'aiki da sanin girman waye annabi alayhi salatu wassalam duk abin da ya shahi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kulla babe guda ya tattauna akan shi kan cewa ganin da mutan annabi yake ta baya shin ido ne yadda kai a baya wasu sun tayi cewa ido ne gare shi a baya kamar allura yan kanana wasu kuma sun tayi akan cewa tattauna dai ta malamai duka ya kawo ta qadi iyad Allah mashi rahama mai littafin ashifa wanda malamai suke cewa la yakunu fi baitin fa yagar ahlahu bai kasancewa littafin nan cikin dakin wani mutum ya kasance gidan shi ya halaka wa fihi dalilun ala anna al mukhtar anna al murad bi ru'ya al ibsar a cikin shi akwai dalilin cewa abinda aka zaba a wajen ganin da annabi alayhi salatu wa sallam hada shine gani kirara kawai wa zahirul hadisi zahirin hadisin yana nuni cewa a cikin sallah ne kadai annabi alayhi salatu wa sallam yake da haka shi ma wannan mas'ala duka ya tattauna su a can wa ya tamil an yakunu zalika waqi'an fi jami'a awalihi yana yiwa ya kasance duk cikin halayen annabi cikin sallah da wajen sallah yana gabayan shi kamar yadda yake gaban shi wa kad naqala zalika nuqila zalika an mujahid an ciro wannan labarin daga mujahid cewa amune ba a sallah kadai bane yake gaban shi da bayan shi baqi ibn makhlad ya kawo hikaya cewa kana yubsir fil zulma baqi Allah mushi rahama yana da musnad wanda ya bace ba a same shi ba yubsir fil zulma kama yubsir fil daw annabi yana gani cikin duhu kamar yadda yake gani cikin haske wa fil hadisi a cikin hadisin akwai zaburi a cikin khushu'i wannan kuma ba abun mamaki bane cikin bayan Allah ma na gari wanda mun gani cikin duhu suna ganin abun nan haske kamar fitila balle annabi alayhi salatu wassalam alal khushu'i fi salati akan cewa mutun yayi khushu'i cikin sallah da kiyayewa akan tai mutun ya cika ruku'in ta da kuma dukkan abubuwan da ke tare da ita cewa ya kamata da liman an yubayyin al an yunabbiha lin nas hadakar da mutane alama ya ta'allaqu bi sala akan abun da ya rata ga sallah la siyaman izara aminhum ma yukhalifu al aula balle ma idan ya ga suna saba ma wani abu wanda yake shine daidai liman duk lokacin da ya ga mamun shi suna yin wani abu wanda ba daidai ba ya kamata gare shi ya tsaya dauki lokaci ya musu bayanin cewa ga yadda ake haƙin shi ne kuma koda bai gani ba yau gobe gobe koyi da annabi alayhi salatu gashi dai babu ne guda bukhari ya kulla liman ya rika bibiyar mutanen shi yana musu nasiha akan abin da ya shahi sha'anin gyaran sallah mu gani cikin sahu cika sahu yadda annabi alayhi salatu wassalam yake kokarin yi wa sahabban shi babu na karshe na 41 babun halu qalu masjid bani fulan shin ana iya cewa baban da ke bayanin ana iya cewa masallacin suwa ne tunda dai Allah ya ce masallatai na Allah ne to kuma yaya ana iya cewa masallacin wani hadisi na 420 haddathana abdullah ibn yunus qala akhbarana malik an nafi an abdullah ibn umar ibn yusuf ka anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi mai tsira da amincin Allah sabaka bainal khayli yayi tsere ya sanya tserere tsakanin dawakai allati udmirat wadda aka dan fare su min al haifa daga gurin haifa wa amaddu hasaniyatul wada mafi gurin tsawon amadikin nisan tsereren nasu shine daga saniyatul wada guri ne al khayl allati udmirat dokin da doki in za a yi sukuwa da shi ana hana mishi yawanci da yawan abinci dan saboda in ya cika yayi kiba a tsere na tsere mishi ake yi to wannan da wakan da aka ma haka aka daukan musu wannan matakin a wajen tserere annabi sai ba su guri mai tsawo shine daga haifa zuwa saniyatul wada wannan alkhayl allati udmirat wa sabaqa bainal khayl allati lam tudmar min as-samia ila masjid bani zuraik sai ya tserere kuma tsakanin dawakan da ba a dan farar da cikin sa ba ba a sa su suka yinwa ba daga saniyatul wada zuwa ga masallacin bani zuraik shine abinda bukhari yake so ya tuna wa anna abdullah ibn umar kana fi man sabaqa abdullah dan umar yana cikin wanda suka yi tserere yinan wannan zan mutar da shi a can cikin tserere abinda ya shahi tsereren ba abinda zan yi magana kan shi abinda yake nan bukhari yake so ya bayyana dai ya kawo hadisin wannan na tserere cikin shi akwai magana ibn umar da yake cewa zuwa masallacin bani zuraik shine wa yustafadu minhu ana fa'idantuwa cikin hadisin nan halaccin araba masallaci zuwa ga wasu mutane wanda suka gina shi ko kuma wanda suke sallah a ciki bani zuraik ba su suka gina ba amma ake nasaba musu dan nasu ne ciki suke sallah haika ce masallacin su malam wani dan saboda ko kuma masallacin unguwa kaza dan saboda su suke sallah a ciki ko kuma masallacin wani dan shi ya gina shi wayar ta kufi jawazu idabatu amal bir ila arbabiha yace ana gama wannan halaccin raba ayyukan alkhairi zuwa ga masu su mutunan ba shi yayi ba amma ya gina masallaci a rika ce masallacin wani wannan ba zai cutar da shi tunda ba shi yace ba ku rika ce ya masallaci na wa innama awrada al-musannif at-tarjama abinda yasa bukhari ya kawo tarjama da siga ta istifhami dan yayi nuni akan cewa abun yana iya dauka cewa annabi alayhi salatu wasalam yayi wa ko ya sani ne ana cewa masjid bani zuraikin wanda wannan shine hishahara bi an takunu hadhihi al-idafa waqta fi waqa'at fi zamanihi wannan idafa ta faru ne a zamanin annabi cewa ana kiran masallacin nan na bani zuraik tana yiwa ya kasance bayan annabi ne alayhi salatu wassalam suke kiran shi da cewa masjid bani zurai shi yasa bukhari to tunda akwai yiwuwa haka da yiwuwar haka shi yasa bukhari sai kawo tarjumar da sigar tambaya ba tare da yankewa ba hal yuqalu masjid bani fulan duk tarjumar da zai kulla da kai hikima da kai ilimi kalkashin ta ba haka bane kawai yake sa ta bahu manuha yace wal awwalu azhar magana ta farko ita ta hi bayyana cewa annabi da ran shi suke fadi cewa masallacin bani zurai wal jumhuru ala aljawaz jumhurul malamai da sun tayi akan cewa ya halitta wanda ya saba ma jumhurul malamai shine ibrahim an-nakhai cikin abinda ibnu abi shayba ya hudo cikin musannaf cewa ya ki a rika cewa masallacin suwane da suwane yace masallatai dinna Allah ne halaccin idafa cikin kwatankwacin wannan idafa ce ta bambancewa ba idafa ta mulki ba rabawa ce akai masallacin wane dan a bambance ba wai dan a ce bace ba na Allah bane ba nashi ne kuma wannan duk da a can gaba al-Imam zai kawo Ibn Hajar zai kawo bayani ya tattauna kan qadiyar wanda ya gina masallaci ya zo ya rubuta jikin masallacin cewa masjidin fulan abinda muke ciki da cikin wannan zamanin a takaice yayi nuni akan cewa wannan abun riya ce a kauce mishi bayye da kyau mutum yayi aikin alkhairi kuma ya kasance sai ya rubuta a jikin shi babu ruwanka ko indai Allah ya san naka ne sauran mutane babu ruwanka da su to shi wannan yayi ihtimalin kasancewar dan su samu tabbas in cewa an yi ba da manhar riya ba wannan niyya ce ta bambance amma a haka kawai ba da wata manhuwa ba kawai dan dai a san cewa na wane ne wane yayi kokari to wannan shine abin tsoron amma idan ya kasance da wata manhuwa mafi yawanci wannan da suke sa a rubuta musu a sa flag dan su samu tabbas in cewa an yi ne saboda kauce ma ha'inci wannan kuma niyya ce zata bambance hikayar mu da zamu samu yau shine cikin wani bawa da Ibn al-Jawzi ya kawo na 798 ya kawo abidun akhar fi jabalin wani bawan Allah wanda ke busa dutse bayan ya kawo duka ya kawo waliyai na garin Basra waliyai na garin Masar waliyai na gari kaza duka bayan ya gama su to kuma akwai wasu waliyan wanda ba a san ko su wane ne ba kawai a daji aka gansu suna bautar su wani ya inki da'i ma ya bar gida ya bar abin nan ya tafi wata jihar da ba ta su ba ba wanda ya san shi to su ma ya kawo su ya musu baban su daban al-abiduna min ubadul jabal jibal bayu wanda su a kogon dutse kawai aka gansu balagana an ba'adu salaf labari ya zo musu daga cikin wasu daga cikin magabata yace ra'aitu fi ba'adul jibal shaban a wata ran busa wani dutse naga wani sarmayi asfar yayi kalan launi shi ta koma jaja ga'iral ainaini idanuwan shi duk sun hada murta'ishul a'da gabban shi duk sun rami la yastaqiru al-ard bai tabbata akan kasa ka annabihi wa hazul asinna kamar ka ce yana cikin damuwa ko da yaushe hawaye suna ta zubowa daga huskar shi busu yankewa sai wata rana naje mishi bawan Allah wane ne kai yace abdun abikum min maulahu bawa ne ya guje ma ubangijin shi ya buje ma mai shi kulta sai nace mishi fata'udu fata'ata zirshiya ne hilayira shiya ne hi duniya yace shi yana nihin bawa bawan Allah ne ya guje ma ubangijin shi ya kayan zunubi ga ubangijin shi kuma yana nihin cewa bawa na duniya kuma yana nihin ubangijin nashi wanda ya sayi shi yace fata'udu fata'ata zirka koma wajen mai gidan naka mana ka nemi uzuri maimakin ka zo kana ta kuka kullun faqala sai ke ce al-uzur yahtaju ila iqamati hujja uzuri yana buƙatar tsaida hujja yaya kuma ni da na takaita akan sauke mishi haƙin shi zan iya kai wani uzuri sai nace mishi ta ta'allaqu biman yashfa'u fika ka samu wani wanda zai je ya shige maka gaba wajen shi mana qala sai ce dukkan kuma masu kai ne gurin nashi tsoran shi suke yace faman huwa wani ne wannan mai gidan naka yace maulaya rabbani sagiran shine mai gidana wanda ya rene ni tun ina yaro karami bayan na girma kuma nake ta saba mishi ya mun sharadi ya cika mini ya lamunce mini kuma ya bani ni kuma da na tashi sai na ki cika mishi nashi kuma nake saba mishi yana gani na fawahayani min husnu san'ihi, kuma duk da saban da nake ta mishi yayi ta lullube ni da ihsanin shi da kyautatawa shi da mummunan aiki na da nake kwashi. Sai nace mishi shugaban naka a ina yake, mu je ni in bashi hakuri. Faqala, sai yace ayna tawajjahta laqita awana hu, duk inda ka je mai gidan nan na ka samu mataimakan shi, kuma duk inda kafarka take gidan shi nan ne. Sai nace irfuq bi nafsika, ka tausausa. Sai gane cewa da Allah yake ni. Sai yace ban Allah ka sassauta ma kanka, aharaqta hadha khawf, wannan tsoro ya halaka ka. Faqala, sai ya kona ka, ka kone. Yace mishi alhariqu bi nar khawfihi la allahu yarda haqqa aula, yace wanda ya kone da tsoron Allah madaukin sarki, shi ake kyauta zatan zai sami yarda Allah. Summa an sha'a yaqulu, sannan sai wannan sarmayi ya fara yake cewa lam yubqi khawfuka li dam'an wala jaladan wala shakka anni bi hadha mayyitun kamilan abdun ka'ibun athabil ajr mu'tarifun wa naruhu tahtariqul asha'i wal kabida daqat masakina hu fil adamin wajalin fahabli minka dutufan in laqituka gadan. Yake cewa lam yubqa khawfuka li dam'an, ya Allah tsoranka bai bara mun wani hawaye ba, din na zubdo hawaye na sun kare. Wala jaladan, bai bara mun wani karhi ba. Yace wala shakka anni bi hadha mayyitun kamilan, babu shakku wannan tsoran naka akan damu shi zan mutu. Yace abdun, bawa ne ka ibun mai bakin ciki, atabil ajiz, wanda yazo da kasawa, mu'tarifun, kuma wanda ya tabbatar da cewa shi ya kasa. Wa narun tahtariqul ahsha'u wal kabida, wuta tana ta kankona mishi zuciye shi. Yace daqat masakin hu fil ard, kasa ta yi mini kunci a zama cikin duniyar ne mun wajen, dan saboda tsoranka ya Allah. Fahabli minka ludufan, ya Allah ka bani tosasawa daga gare ka, illa ki tuka gadan ina gamu da kai a gobe kiyama. Fa qultu, sai nace mishi ya gulam, ya kai yaro, yace al'amru asalu mimma tazun, lamarin Allah yana da sauki ba kamar yadda kake zato bane. Fa qala, sai yace haza fitnatul baddalin, yace wannan fitina ce ta mutanen banza kamar ku, mutanen banza, ƴan zaman banza, ku ne kuke ganin cewa lamarin Allah bai kai haka ba, ka in wahalatar da kaina, wannan huduba taka ba ta shiga kaina ba. Yace habhu tajawaza wa afa, ka kaddara ma cewa Allah yayi rangwame ya mun afwa. Fa aina asarul ikhlas was safa, ina alamun ikhlasi kuma da alamun tsarkaka. Yace summa saha, sai hata wannan saurayi yayi kara mai karhi. Fa kharajat ajuzun min kafil jabal, yana karan wannan yayi wata tsohuwa ta fito daga cikin dutsen nan, ita ma ta yi inkida'i ta koma ga Allah. Yace alaiha siyabur rasa, tana tare da kaya wanda suke riddiga guci ciraru. Fa qali, suke cewa man aana alal ba'isul hayran, wane ne ya kama ma wannan rudaddan bawan wanda yake mabukacin Allah ya tunzura shi, ko ba amshi wa'azi ba a tunzure yake, ka zo ka kara tunzura shi. Fa qulta, sai nace ya ammatullah, yake baiwar Allah, da autuhu ila raja lahi, na kauna kira shi ne zuwa ga cewa ya rika kyautata zato ga Allah, ya rika ganin cewa Allah rahama zai mishi. Faqala, sai take cewa qad da autuhu ila zalika, hakika ni ma na kira shi gami da hakan in kahin ka zo. Faqala, sai yake cewa arraja'u bila safa'i shurukum, yake tace mini cewa raja'i, kyautata kaunar cewa zaka samu rahama Allah ba tare da ayyuka na gari ba, mu shirka ce a wajenmu. Faqultu, sai nace mishi man anti minhu, ke kuma miye matsayin ki da shi? Qala, sai tace walidatuhu ma aihe shi ce ni, da shi da ita duka sun yanke duniya, sun koma suna bauta a cikin dutse. Fa qultu, sai nace uqimu indake aye nake alai, in zamna wajenki in taimaka miki cikin sha'anin dan nan naki. Fa qala, sai tace khallihu zalilan bayna idai, bar shi ya tsaya a gabana a kaskance. Qatalahu asahu yarahu bi ainin ma'inin fayarhamuhu, abinda nake kaunar in yi ta ganin shi kullun cikin wannan halin shine horin ciki na. Fa lam adrimi ma za a ajaba, ban san bai ce me zan yi mamaki, gaskiya wannan yaron akan tsoron Allah shi, ko kuma magana wannan tsohuwa uwar tashi, ita cewa ta ganshi cikin wannan damuwar da cikin bakin cikin yara mai kamar yin mutun wannan, in dai na tsoron Allah ne, ita wannan shine horin cikin ta, kuma ita ma aikin ta kenan. Yace sai nayi mamaki tsakanin su biwa, zan yi mamaki cikin sha'anin shi, suna nan da yawa a cikin magabata wanda sun yi inkida'i ga Allah, duk da ma Allah ya azama musu ba wani mutun gani zai yi, sun azama kansu, kamar yadda mu bambancin ne yayi nisa tsakanin mu, hankalin namu da nasu yayi nisa, ba zan mu iya kiyasta mu fahimci yadda suka fahimci sha'anin Allah. Sai mutun ya ga ka tsaya kai sallah, ka kai azumin ka, ka riki Allah, ba ya wadatar bai ka shiga daji kana, to su sun kai martaban ne da suna ganin cewa wannan kin bai isa ba, ne sun yi inqida'i zuwa ga Allah, duk da ba wai Allah ya wajabta musu ba, ruhubaniya Allah madaukin sarki bai azama na ita ba, magabatan mu ya azama. Yanzu mu takaita abinda muka faɗa daidai, Allah ba mu lada na kuskure, Allah mana gafara. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.